Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ta dakatar da shirin tallafin ƴantawa har sai yadda hali yayi. Idan ba a manta ba, gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta kirkiro da shirin a shekara 2016 wanda aka sace a ƙarƙashin shirin inganta rayuwar al'umma wato NFIP wanda ya kamata a yi amfani da shi wajen bunƙasa rayuwar marasa galihu da matasa waɗanda ba su da ayyukan yi. Ita kuwa sabuwar ministan jin ƙai da inganta rayuwa Baita Edu ta yi zargin cewa akwai wata munamuna da gunzugulu da aka gano wajen aiwatar da shirin, kamar yadda mai magana da yawun wannan sashi na NFIP Kamaluddin Kabir ya yi bayani.
To a gaskiya shi wannan shiri na ƴantawa ba wai an soke ba ne, illa akwai ƙorafe-ƙorafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri na ƴantawa, cewa wasunsu sun yi watanni 6, wasu 8, wasu 9 ba tare da sun ga kuɗaɗensu da ake tura musu ba duk wata. To bisa ga wannan, ita gwamnatin tarayya a ƙarƙashin mai girma shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin kulawar ita shugabar wannan hukuma ta jinƙai da yaye talauci Honorable Dr. Baita Edu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi ba na gabaki ɗaya ba, domin a yi bincike a kan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga na waɗannan masu cin gajiyar wannan shiri na tsawon watanni 8-9.
To ko menene ake ƙoƙarin ganowa da wannan matakin?
Shi wannan shiri an tsara shi bayan duk shekara a yaye waɗanda aka ɗauka a sake sa wasu. So ana so a san cewa waɗanda aka fara ɗauka wato batch A da batch B lokacin yaye su yayi, in lokacin yaye su yayi me aka yi domin yaye su. Domin zaki ga akwai waɗanda sun yi shekara 2 suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi maganar yaye su ba, kuma har gobe suna tunanin a tura musu wannan kuɗi da ake turawa a matsayin tallafi gare su daga wannan hukuma.
Menene ma'aikatar agaji za ta yi daban bayan ta gama bincike?
Ana so a fahimci cewa su waɗannan consultants da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin, shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga? So bisa ga wannan akwai buƙatar gano su waye ya kamata a yaye su, domin ana so a cikin shekara 5 aƙalla ya zamana an samu mutum miliyan 5 da suka amfana da wannan shiri. A duk shekara ana nema aƙalla mutum miliyan 1 su amfana da wannan sabon tsari da zai fito a ƙarƙashin mai girma Ashwaju Bola Ahmed Tinubu. Illa za a yi bincike a gano inda matsaloli suke, a yi gyara domin ya zamana cewa an hau tudun mun tsira, kuma an tabbatar da cewa an yi abin da ya dace a lokacin da ya dace.
Amma ga Muhammad Aliyu wanda yake cikin waɗanda suka amfana da wannan tsari na ƴantawa, ya bayyana ra'ayinsa a game da dakatar da shirin.
Ra'ayina akan wannan dakatarwar da sabuwar minista ta yi shine, zan ce gaskiya wannan abun bai mana dadi ba, kasancewar waɗannan kuɗaɗe da muke samu muna amfani da su domin magance wasu lalurori ne da kullum, da kuma amfani da su mutum ya yi jirga-jirga zuwa wurin da aka tura shi domin yin aiki da sauransu. Saboda yanzu yanayin da ƙasa take ciki ma dan adam ya yi ƙarasa da kansa, balle kuma wani abu da yake samu a ce yanzu an dakatar da shi. Muna fatar su yi kokari su magance matsalar da wuri domin masu amfana da ita su dawo ga kan aikin su, kuma su ci gaba da samun abin da suke samu domin tsayuwa ga kawunan su da kuma amfanin rayuwar su.
Kamaluddin ya tabbatar da cewa ana so ne a inganta tsarin domin a ci gaba da tallafawa marasa galihu da kuma matasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.